Taron majalisar ministoci na jiya Alhamis ne ya yanke shawarar sake bude iyakokin ƙasa bayan wata tattaunawar da aka yi a kwanakin baya tsakanin shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma mambobin kungiyar IOMOA. Ga ƙarin bayani daga bakin babban magatakardar ofishin ministan suhuri Alhaji Attahu Zakawanu.
Ga yanda shugabannin ƙasa suka yi daga taron nasu cewa suka yi za a riƙa budewa sannan a hankali. Kenan kowa in ya diba ya ga daidai yanda yanayin ƙasar tashi take yana iya buɗe don yanzu dai mu dai Niger ne mun buɗa mutoci mu suna iya tafiya inda suka gada mu
a watan Afrilun 2020 ne gwamnatin Niger ta bada sanarwar rufe iyakokin ƙasa da na sama sanadiyar annobar corona kafin daga bisani a sake buɗe filayen jiragen sama da sharaɗin kowane fasinja ya gabatar da takardar gwajin wannan cuta. Makamancin wannan sharaɗi ne gwamnatocin ƙasashen na Afirka ta yamma renon Faransa suka jindaya wa fasinjojin da ke shirin ƙetare iyakokin ƙasa, wato gabatar da takardar gwajin cutar COVID-19 ya zama wajibi akan iyakokin waɗannan ƙasashe.
Tafkin nan dole ne mutane sai sun yi shi kayan su kama hanya sai saboda can yanzu kamar ƙasar mu cinan wurin duk wanda ya taho daga wani waje zai shiga ƙasar mu dole sai mun bincike shi mun ga ina tafkin da ya yi. To su ma ɗan nan ke za su tafiya dole sai an diba can ƙasashen in za su shiga sai sun tabbata ina tafkin da kuka kuma tafkin sai in kun yi shi inda ya dace.
Kamfanonin suhuri sun yi na'am da wannan mataki wanda tuni ya fara farfaɗo da harkoki kamar yadda a yau ɗin nan ma aka yi lodin farko daga kamfanin STM Transport zuwa Kwatano a jamhuriyar Benin, in ji wani kakakin kamfanin Muhammad Inshurut.
Mataki ne wanda mun jima muna fata a yi kuma Allah ya sa Niger ta bude iyakokin ta duka kuma mun murna mun marhabin da wannan saboda mu aikin mu na sufuri mutane gare mu masu tsaya kasashen waje balle ɗan kasuwa sai Allah ya sa makwabcin mu Benin ita ma iyakokin ta suna bude deja motar mu guda da asuba ta tashi yanzu an jima zuwa ƙarfe ɗaya kuma motar mu guda ta ƙara tashi a yana kenan zuwa Kotonu a cikin Benin muna roƙo ga Allah ya ba su kusa su ci kan wannan allobar kuma ta rage yadda za su bude su iyakokinsu ya zamanto duk cikin Afirka ana zirga-zirga a dawo ba cikin wata damuwa ba.
Kafin rufe iyakokin ƙasa a bara motocin jigilar kamfanonin sukuri daban-daban kan tashi daga birnin Yamai shaƙe da lodin fasinjoji a kowace rana zuwa biranen Kotonu, Lome, Accra, Abidjan, Ouagadougou da Bamako. Kamar yadda irin waɗannan motoci kan tasowa daga waɗannan birane zuwa birnin Yamai ɗauke da 'yan kasuwa. Saboda haka matakin sake buɗe iyakokin ƙasa wani abu ne da zai farfaɗo da hada-hada a tsakanin ƙasashen yammacin Afirka waɗanda su ma kamar sauran sassan duniya suka ɗanɗani kuɗar annobar coronavirus. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.